Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2549-60 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya muryar arewa ko kuma rediyo Afrika zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau, Laraba 21 ga watan Yuni shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaban kasar Jamus Angela Merkel ta yi kira ga manyan kasashe da su bullo da sabon tsarin zuba jari a nahiyar Afirka. Sannan kungiyar tsagirin Al-Shabab ta Somalia ta dauki alhakin kai wani babban harin da ya kashe akalla mutane 7 a babban birnin kasar a jiya Talata. Sai kuma hukumomi a kasar Belgium sun ce sun dakile wani harin ta'addanci a jiya Talatan.
Kanin labaran kenan. Kwamishinan 'yan sanda a jihar Borno ya tabbatar da asarar rayuka a halin kwantan bauna da aka kaiwa wani ayarin motoci jiya.
Sergeant also serving with the SIB who was escorting on the front of the lorry was killed. Driver of Bornute government truck containing drugs to IDPs was killed.
Muna kuma da rahoto kan rikicin baya-bayan nan a jihar Taraba da ya janyo kafa dokar hana fita.
Ba rikicin kabilanci bane, ba dukkan Fulani ne suke fada da Mambila ba, kuma ba dukkan Mambila bane suke fada da Fulani. Akwai dan siraru dan kadan masu ingiza wannan fitina suna so a haddasa rudani don biyan bukatansu na siyasa.
Sahaba Imam Aliyu kuma zai shigo da shirin demokradiya, shirin da ke haska fitila kan ci gaba da ko kuma akasin haka da ake samu harkokin siyasar kasashe masu tasowa. Kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniya. Shugaban kasar Jamus Angela Merkel ta kira ga manyan kasashen duniya masu arzikin masana'antu na G20 da su bullo da sabon tsarin zuba jari da bada taimako a Afirka. Ta yi wannan kiran ne kafin ta dauki bakoncin taron kasashen na G20 da za a gudanar a watan gobe idan Allah ya kai mu. Wannan shiri da ake kira Merkel Plan ya buƙaci ƙarin zuba jari a nahiyar Afirka don rage kwararren 'yan gudun hijira daga nahiyar zuwa Turai. A wannan mako ne ministan harkokin wajen Jamus Gerd Müller ya bayyana fargabansa cewar idan ba a ɗauki mataki ba, 'yan gudun hijira da za su fito daga nahiyar Afirka su shigo ƙasar Jamus za su kai miliyan 100. A saboda haka shugaban ta ƙasar Jamus ta sha alwashin zuba jari na dalan Amurka miliyan 335 da zai jawo hankali masu zuba jari daga ƙasashen waje zuwa nahiyar Afirka. Kana ta yi ƙoƙarin shawo kan sauran ƙasashen 19 na kungiyar G20 wanda za su halarci taron kolin da za a wato su kara kudurta taimakawa da tattalin arzikin nahiyar Afirka mai fama da matsaloli.
Kungiyar tsagerin Al-Shabab ta Somalia ta dauki alhakin kai wani babban hari da ya halaka akalla mutane 7 a babban birnin kasar a jiya Talata. A cewar wasu da suka shaida lamarin sun ce wata karamar motar bus ce da aka dankarawa nakiyoyi ta afkawa shalkutar gundumar Wadajir na birnin Mogadishu da ke yankin kudancin birnin da misalin karfe 12:40 na rana agogon kasar. Wakilin sashen Somalia na muryar Amurka Abdulkadir Muhammad Abdulle yana wurin da lamarin ya faru kuma ya ce ya ga gawaroki guda 7. Mutane da dama suka makale karkashin baraguzan ginin, don haka ana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai karu, inji wakilin na sashen Somalia. Fashewar bomb din dai ta auku ne kwanaki 7 bayan da kungiyar Al-Shabab ta kaiwa gidajen cin abinci guda 2 a Mogadishu hari da wata mota dauke da bomb da kuma harbin bindiga. Waɗannan har-haren sun yi sanadiyar mutuwar mutane 29 ciki har da 'yan bindigar.
Hukumomi a ƙasar Belgium sun ce sun dakile wani harin ta'addanci a jiya Talata a lokacin da jami'an tsaro suka harbe wani mutum bayan tashin wani bomb mai ban tsoro. Kakakin ofishin lauyan gwamnatin tarayya Eric van der Sept ya ce sojoji sun gaggauta fin ƙarfin wanda ake zaton shi ne ya tada bam ɗin a wata babban tasha bayan fashewar. Ya kuma ƙara da cewa mutumin da ake zaton ya kai harin ya mutu. Van der Sept ya ce an ɗauki wannan hari a matsayin aikin ta'addanci. sai dai babu wanda ya ji rauni bayan ga wanda ake zaton shine ya kai harin da aka kashe. Al'amarin ya faru ne da misalin karfe 9 na dare agogon can bayan raguwar cinkoson mutane a gari.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Amurka sun shaida murya Amurka cewa suna dab da tabbatar da ko kungiyar dogarawan juye-juyen hali na kasar Iran ne suka sarrafa jirgin da ba shi da matuki kira Iran da jirgin saman yakin Amurka ya harbo da safiyar jiya Talata. Wasu majiyoyi a Amurka da suka zanta da murya Amurka da basu yadda a bayyana sunayensu ba sun ce dogarawan juye-juyen halin na Iran su ne suka sarrafa wannan jirgi mara matuki daga wani sansanin ta da ke cikin Siriya. Sansanin yana kusa da Hama a cewar wani jami'i. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon Navy Captain Jeff Davis ya ce wani jirgi yakin Amurka samfurin F-15E ko kuma Strike Eagle ya harbo jirgi mara amfani da matuki kira Iran samfurin Shahed 129 da misalin karfe 12:30 na rana a agogon can. Yayin da ya doshi sansanin rundunar kawance a kusa da Altam da inda Amurka ke horar da sojojin yankin da suke yaƙi da IS. Davis ya ce an gano wannan jirgi da babu matuki da aka lalata a jiya Talata a kusa da inda aka taɓa harba wani jirgi na Iran da bai da matuki a ranar 8 ga wannan wata na Yuni.
Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira wato ƙasashen Eritrea da Djibouti su sasanta rikici akan fili da ke tsakanin iyakarsu cikin lumana. Djibouti tana zargin ƙasar Eritrea da laifin girka dakarunta a wannan yanki da ake takaddama a kai wanda aka kira Ras Domiran bayan rundunar kiyaye zaman lafiya ta ƙasar Qatar ta fice daga wurin a makon da ya gabata. Inda hakan lamarin yake akwai barazanar sake barkewar yaki a karonin farko tun bayan da kasashen biyu suka gwabza yaki akan wannan fili a shekarar 2008. A wani taro manema labarai a shekarar jiya Litinin, wakilin shugaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na dindindin Sasha Sergio Laurenti Solis ya ce wakilai na kwamitin sun goyi bayan dabarar kungiyar tarayyar Afirka ta tura masu binciken sahihi ko kuma ainihin wannan abin da ke faruwa akan iyakar kasashen kuma duk bangarorin su yi aiki tare don tabbatar da zaman lafiya da kuma kai zuciya nesa.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu bude taskar hotunan namu a jihar Borno Najeriya inda rundunar yan sandan jihar ta tabbatar da mutuwar waɗansu mutane biyu da kuma bacewar waɗansu da dama sakamakon wani harin kwanton bauna da ake kyautata zaton kungiyar Boko Haram ce ta kai ga waɗansu da suka tashi daga garin Maiduguri tare da rakiyar jami'an tsaro. Harin ya auku ne a wani ƙauye da ake kira Dalwa da ke tazara kilomita 30 da babban birnin jihar. Wakilin Haruna Dauda Biyu na ɗauke da ci gaban rahoton.
Tun a watan Fabrairun 2016 daidai babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai ya sake bude wannan hanyar inda rundunar sojan ƙasar sukan baiwa mabiya wannan hanyar rakiya ya tashi daga garin Maiduguri zuwa Dambuwa inda daga nan kuma mabiya wannan hanyar za su ci gaba da kama inda suke so sai dai su da dama sukan sha ba da dadi ba a hannun irin waɗannan mahara wanda aka yi kiyasin cewa fiye da su goma kenan ana kai hari kan wannan hanyar wani lokacin ma har akan kwace kayayyakin abinci a kuma shiga da su daji yayin da wani lokacin akan yi zargin cewa waɗannan mahara kan sace wasu fasinjojin.
Eyewitness accounts also revealed to us that the insurgents were firing anti-aircraft machine guns on the 80-seater bus conveying the mobile policemen.
Ya ce shedun ganin da idanu sun sheda min cewa waɗannan mahara suna buɗe wuta kan waɗannan kwamba da banyan bandugogin nan da ke kakkado jiragen sama kan wannan doguwar mota da ke da kujeru 80 kuma ke dauke da jami'an yan sandan kwantar tozorman mu wanda suke kan hanyar su na zuwa karamar hukumar askira uba don ci gaba da samar da tsaro a wannan yanki.
In the process, six of them were shot. but as I speak with you, they are responding to treatment at the University of Maiduguri Teaching Hospital.
Yace a wannan yanayin da an harbi guda shida daga cikin su, amma kamar yadda nake magana da ku a yanzu, suna nan suna murmurewa da kuma ake musu jinya a asibitin koyarwa na Jami'ar Maiduguri. Yace guda 57 din kuwa sun tsira daga wannan hari dan babu ko kurjini da ɗayan su ya samu, kuma dukkanin su suna tattare da makaman su, babu makami ko guda ɗaya da ya bace nasu kai, har ma waɗanda suka samu raunukan su ma bindigogin su suna hannun su. Kwamishinan ya ce direban da ke jan wannan motar ya gudu ya bar wannan motar don gudun tsira da ransa, sai dai waɗannan mahara sun yi kokarin tafiya da motar amma ba su samu nasarar hakan ba. Bar daga bisani suka dinga buɗe wuta akan motar kuma jefar da ita a bakin hanya, kamar yadda nake samun bayanai.
So far we have recorded no deaths from that mobile police unit. We've been hearing lots of stories and all that.
Yace a halin yanzu dai ba mutum ɗaya da ya mutu daga cikin tawagar ƴan sandan kwantar da tanzoman mu, amma na dinga jin rahotanni daban-daban. Wannan dai shine gaskiyar lamarin.
Sergeant also serving with the SIB who was escorting on in front of the lorry was killed. Sergeant Bala Tise, one Mustafa Modu, driver of a Bornute government truck conveying relief materials, drugs in particular, containing drugs to IDPs, the driver was killed.
Kwamishinan ya ce sai dai akwai wani jami'in ƴan sanda da ake kira Sajan Bala, an kashe shi wanda kuma na rike wata babbar mota ne da ke dauke da kayan magani da kayayyakin abinci da za kai wa ƴan gudun hijira, da kuma shi kansa direbar motar da ake kira Mustafa Modu, shi ma sun kashe shi. Kwamishinan ya ce akwai wata kuma motar gawa da wata jami'ar ƴan sandan su da Allah ya mata rahsuwa wanda ake kokarin tafiya da gawarta lokacin da aka kai wannan harin, sai dai motar da ke dauke da gawan ta wuce, amma waɗanda ke bayani wannan abin ya nutsa da su, musamman ma ƴan wada bokan arziki na wannan jami'ar namu wanda da daman su yanzu haka sun bace, amma yanzu hakan sun fara dawowa ɗaya bayan ɗaya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Gaida Haruna Biyu, sai kuma jihar Taraba inda aka kai waɗansu har-haren da ya kai ga kafa dokar hana fita a yankin Mombila. Sanata Yusuf A. Yusuf, mai wakiltar mazaɓar da rikicin ya ritsa da su, ya yi kira ga gwamnatin tarayya ta tallafa musu yayin da ake ƙoƙarin tsugunar da waɗanda abin ya shafa. Ga rahoton da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana.
Mu daga ƙwaron murya na kira yidan gwamnati ta gaggauta ta tabbatar lallai an tura sojojin nan kuma su je su zanna su tabbatar an samu zaman lafiya a wannan ƙasar Mambila.
Shi ma da yake ƙarin haske dan majalisar dokokin jihar mai wakiltar mazaɓaran Guroje barista Muhammad Bashir Bafe ya kuma musanta yadda wasu ke danganta rikicin da faɗin ƙabilanci.
Rikici tsakanin Fulani da Mambila suna ne aka sa, amma abin da yake ƙasa ba rikicin ƙabilanci ba ne. Ba dukkan Fulani ne suke fada da Mambila ba, kuma ba dukkan Mambila ba ne suke fada da Fulani. Akwai ɗan siraru ɗan kaɗan masu ingiza wannan fitina, suna so a haddasa ruɗani don biyan buƙatansu na siyasa, amma ba wai faɗan ƙabilanci ba ne. Idan mun ce Fulani ne suke fada da Mambila, ba mu yi ma Fulani adalci ba. Idan mun ce Mambila ne suke yaƙan Fulani, ba mu yi ma Mambila adalci ba, don ba dukansu ne suke son abin da yake faruwa ba. Don a cikin Mambiloli akwai masu hana ƴan uwansu yin wannan fitina, a cikin Fulani akwai masu hana ƴan uwansu yin wannan fitina. Saboda haka fitina nan ba na ƙabilanci ba ne, fitina nan na siyasa ne. Akwai wasu ƴan ƙalilan wanda suke janyowa gefe su kunna wutan siyasa a rigan ƙabilanci. Damuwan din a ƙauyuka ne ake yi, za a je rugan Fulani a ƙona mishi rugan shi, a kwashe kayan shi, a sace shanu, a sare, a kashe wasu shanun din. Wani abu ya faru a gari kaza, ƴan gari kaza su kama, ba hankali a ciki.
A nata bangaren rundunar ƴan sandan jihar Taraban da ta ma tabbatar da harin sarika nukin da ake samu, to amma ko ta ba da tabbacin cewa ne za ta kare rayuka da kuma dukiyar al'ummar jihar, inda ko ta ce mata tura ƙarin jami'an tsaro a yanzu. ASP David Misal, kakakin rundunar ƴan sandan jihar, ya kuma bayyana halin da ake ciki da kuma irin matakan da aka ɗauka.
Sauran saunuka da kuma cikin dajuka mun samu rahotanni cewa akwai gidajen da aka sa wuta, akwai kuma barna dukiyoyi wanda har yanzu bamu iya mun kimanta ba. Shi kwamishina na ƴan sanda Yakubu Yunana Babas tun jiya ya riga ya tafi wannan wuraren da wannan abin ke faruwa da sauran karin jami'an tsaro. Yanzu dai a yanzu aka an samu saukin wannan al'amarin,
Tsaunin Mambilan da yake makan iyakar Najeriya da kasar Kamaru yanki ne dake da rabakatun noma da kiwo. Kuma wannan ma na zuwa ne dai a daidai lokacin da gwamnatin kasar ke harama soma aikin samar da wutar lantarki na madatsar Mambila wanda ma ka iya baiwa jihar Arewa maso gabas wuta. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Haka yake, to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 1 da kwata na asuba, wanda yake daidai da karfe 1 da kwata, wato karfe 6 da kwata a kasashen Najeriya, Kamaru da Jamhuriyar Nijar karfe 5 da kwata a agogon Ghana. Ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin
Chiprap Wazurke.
The purpose of my being here is to extract assurances from my brothers and friends in the north that the Igbos are safe in Nigeria and in the north, as I have pledged that the Hausas and Northerners are safe in eastern Nigeria, and to assure them that there is no cause for alarm.
Yace makasudin zuwa na nan wurin wannan taro na Kaduna shine neman tabbaci daga ƴan uwana da abokaina dake arewacin Najeriya kan cewa babu wata barazanar rayuwa game da ƴan kabilar Iban dake arewacin Najeriya, kamar da yadda ni ma na tabbatar da cewa Hausawa da ƴan arewacin Najeriya dake yankin mu na kabilar Iba ba za su fuskanci wata barazana ba.
Me yasa gwamnatin Najeriya har ta kai ga ƴan banga suka karbi haƙƙinta na kare lafiyar ƴan ƙasa? Abin da zamu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Babban abin da ya dauke hankalin gwamnatin Najeriya yanzu shine yadda za ta shawo kan cacar baki mara kyau da take neman ta yi karfi tsakanin masu hankoron kafa kasar Biafra da kuma wasu matasan arewacin Najeriya. Kamar dai yadda kuka ji cikin labarai, muƙaddashin shugaban na Najeriya yana ta kai goro ya kai mari wajen ganawa da sarakunan gargajiya da shugabannin ƙungiyoyi daga sassan ƙasar daban-daban kan wannan batu. Ralph Nwazurike, shugaban ƙungiyar Masobi, yake ba da tabbaci ga ƴan arewacin ƙasar da ke kudu maso gabashin Najeriya, yake kuma neman tabbacin takwarorinsa daga arewacin ƙasar kan rayuwa da walwalar ƴan ƙabilar Ibo da ke arewa. Babu laifi, in ji masana, idan ƴan ƙasa suna yi wa juna mubaya. Amma wannan aiki na ba da tabbaci ga kare rayuwa da kuma lafiyar waɗansu ƴan ƙasa ɗungurungun wannan hurumin gwamnati ne, kuma da ban tsoro idan ƴan banga suka fara furuci tamkar mahukunta. To kan haka na tambayi Dr. Said Ahmed Duka na Jami'ar Bayero da ke Kano, wai me ya faru da gwamnatin Najeriya har aka kai ga haka?
Sakaci, wato masana suna yin bayani akan cewa kullum hukuma so ake yi saboda ta yi sakaci a kan wani al'amari bisan da abu ita so a yi maganinsa yana tasowa. A yi suke cewa sau da yawa hukumomi suke kau da kai daga wani abu saboda fargabar kada su ɗau mataki wata matsala ta biyo baya. Aka ce amma wannan kau da kan yana janyo matsalar da ta fi wata da ake tsoro. To ina ganin harkar shugabanci a Najeriya ana yi irin wannan sakaci da yawa saboda tsoron kada a ɓata wa waɗansu. Wannan ita ce ta sa matasa a kudu maso gabas suka dinga wannan maganar Biafra, suka dinga barazanarsu, suka dinga kai mari suna kai zoro suna cewa za su balle, za su yaƙi, za su kaza. Hatta kai kuma aka samu wasu matasan a arewa suka mayar musu da rage ta hanyar da suka mayar, wanda wannan ta jefa kuma fargaba a zukatan mutane da yawa. Shine kuma har aka kai ga wannan matsayar da kake magana. Sau wani ya ce wai shi ya amince zai kare rayuwar waɗansu a matsayinsa na ba gwamnati ba, yana da tabbacin zai kare rayuwar waɗansu a ɓangarensa.
Gazawar gwamnati kau da kai ne wannan al'amari, Dr. Dukawa, ko kuma dai wato lalacewar harkar gwamnati ce ma'ana ita hukuma ba ta da sauran kima a idanun jama'a.
Abu ɗaya zai baka duka. Kaga na farko akwai lallacin shugabanci din kamar yadda yake a komai. Zaka ga tun daga kan koyarwa zuwa kan aikin tsaro zuwa kan aikin asibiti zuwa kan aikin gwamnati akwai tabarbarewar al'amura ta yadda wani lokacin mahukuntan ba ta shi nan mana mataki za su dauka akan al'amari wani lokacin kuma suna yin kobiri da al'amura sai da haka wannan kuma sai ya baka sakamakon cewa ba a ɗauki mataki ba kuma mai dalilin ne da isa ba a ɗauki mataki ba don haka al'amura sai su tabarbare.
Ganin inda aka kai yanzu kan wannan lamari me ya kamata ita hukuma ta yi ta ya za a warware wannan matsayi kuma ta ya za a ita hukuma ta maido da martabar ta ta zamanto tana da kima a idanun yan ƙasa?
Ta ɗaukar nauyin da ike kan shugabanci yadda ya kamata na kuma wato shi shugabanci aiki ne tukuru amma a Najeriya abin takaici ce aka mai da shugabanci hanya ce ta hutu da samun abin duniya saboda haka sai ya zamana ba a yin aikin tukuru amma ba da haka ba ana buƙatar aiki tukuru yanzu alal misali babu hanyar da ake motsa matasa yanzu a Najeriya kamar ta hanyar social media amma ba ka da wasu fitattun kafafe na gwamnati a social media wanda za ta dinga saita zukatan matasanta ta yadda idan wata matsala ta taso irin wannan za a yi maza a saita su a kan abin da ita daidai. Daga cikin matakan da za a ɗauka shi ne abin da dama yake zuwa da shi na dinga amfani da shi ta hanya da gwamnati ke buƙatar ta ga tsakiyar ƙasar ta sun kasance. Ta haka ya kamata a ce gwamnati tana da wato ruwa da take a harkar social media da yawa ta yadda za su yi tsaka da matsalolin nan sun tashi.
Malaman addini kamar Sheikh Dahir Usman Bauchi sun fara magana kan wannan batu lokacin da ministan wasanni da matasa Solomon Dalon ya kai masa ziyarar buɗe baki makon jiya.
Bazan ƙare magana ta ba sai na yi wata magana wanda yara suke yi a yanzu suka soma yanzu a nan Najeriya yaran kudu suna ce za su yi sabuwar ƙasa sunanta Biafra. To wannan yaranta ne duk wanda yake faɗin wannan magana cikin inyamurai ba a fiye shi lokacin ya ga yakin ba ne da ya ga yakin ba zai fatan yakin ya dawo ba bayan yakin ne aka haife su da wanda ya ga yakin Biafra ba zai fatan yakin ya dawo ba a cikin yamurai. To mu kuma hakika yakin ya matsaye mu ya yi mana zafi amma zafin da muka samu bai kai kaman zafin da waɗancan din suka samu ba. To kuma har yanzu saboda irin waɗannan maganganu na cewa za su yi ƙasar Biafra menene to sai ya fusatar da waɗansu yaran mu kuma nan suka ce sun ba Ibo wai notice zuwa watan 11 su bar ƙasa su bar arewa. A bar wani ɗan Najeriya ne zai ba ɗan Najeriya notice ya bar Najeriya? Kana ɗan Najeriya na ɗan Najeriya ka ba notice in bar Najeriya? To wannan maganan hauka ne. Mu Najeriya ba mu da wannan irin tunani na raba ƙasa. Allah ne ya haɗa mu kuma za mu ci gaba da haduwa insha Allah duk abubuwan da za su dami muna roƙon Allah ya yaye mana su. Yaƙi ba ke wanda bai san yaƙi ba ne yake fatan a yi yaƙi, muna fatan zaman lafiya. Yanzu lokacin da su Sudan ta Kudu suke neman a raba ƙasa, a raba ƙasa na hankoro, ga shi an raba ƙasar yanzu ya suka zama. Masu neman a raba ƙasa yanzu suka zama. Su ga ana kashe junansu, ba lafiya, ba zaman lafiya. To ba ma fatan maganganun banza da yaran banza suke yi wai a bada notice ko a raba ƙasa. To duk wannan maganan yara ne ya kamata manya su fito fili su yi Allah wadai da irin maganganun banza na cewa za a yi sabuwar Biafra ko maganganun banza an bai Ibo notice su bar arewa a cikin wata uku. Duk wannan maganganun banza ba mu goyi bayan su ba. Muna roƙon Allah, Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu.
Manufar sa ya hargiza al'umma, haka har da fitina da kusuma, dan ta waye komai himma, ƙarshe nasa kunya da nadama. Hada kai mu yanzu muke nema.
Masu haro abinda ya sauwa kenan cikin shirin demokradiya yau na wannan mako, sai kuma makon gaba da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin nan a madadin Isa Lawal Ikara da Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Chubahiro Dodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, a nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
Kama da lagashi ka ga karatun Alkur'ani mai girma albarkacin watan Ramadan.
Sunana gwaƙayyar mamma Shaibu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب صدق الله العظيم.
تو هذا لا كافو مكركري غاتك تتن لاباري.
Sadanin zafi a kudu maso yammacin Amurka ya sa ana soke tashin jiragen sama a birnin Phoenix a jihar Arizona sakamakon tsananin zafin da ake fama da shi. Ana sa ran yanayi zai yi zafi zuwa ma'aunin Celsius 49, zafi mai tsanani da ke hana wasu jiragen sama aiki. Kamfanin jiragen sama na American Airlines ya ce zai soke tashin jiragensa 38 a tashar na saukan jirage na Sky Harbor a birnin Phoenix a lokacin yanayi mai zafi daga karfe 3 zuwa karfe 6 na yamma. Dalili kuwa shine iska mai zafi ba shi da kauri kamar iska mai sanyi, kuma jiragen saman suna buƙatar gudu mai yawa don su samu ƙarfin tashi. Kazalika tashoshin jirage da suke a sama suna fuskantar irin waɗannan matsala sabili da rashin iska mara kaurin. Su kuwa manyan jirage samfurin Boeing da Airbus suna iya tashi ko da zafin ya kai ma'aunin yanayi na Celsius 53. Shugaban ƙasar Jamus Angela Merkel ta yi kira ga manyan ƙasashen duniya masu arzikin masana'antu na G20 da su bullo da sabon tsarin zuba jari da ba da taimako a nahiyar Afirka. Ta yi wannan kiran ne kafin ta ɗauki baƙwancin taron ƙasashen na G20 wadda za a gudanar a watan gobe idan Allah ya kai mu. Wannan shiri da ake kira Merkel Plan ya buƙaci ƙarin zuba jari a Afirka don rage kwararar 'yan gudun hijira a nahiyar zuwa nahiyar Turai. Ƙungiyar tsagirin Al-Shabab ta Somalia ta ɗauki alhakin kai wani babban hari da ya hallaka aƙalla mutane 7 a babban birnin ƙasar a jiya Talata. A cewar wasu da suka shaidi al'amarin sun ce wata ƙaramar motar bus ce da aka danƙarawa na kiyoyi ta afkawa helkwatan gundumar Wadajir na birnin Mogadishu da ke yankin kudancin birnin da misalin ƙarfe 12:40 na rana agogon ƙasar. Wakilin sashen Somalia na muryar Amurka Abdulkadir Muhammad Abdulli yana wurin da abin ya faru.
To a gaishe ka masu saurare, na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, amma kada ku yi nisa, nan da sa 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi, lokacin da za mu kawo muku maimaicin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa a duk lokacin da kuke bukata a shafinmu na intanet ko kuma muhawara da tsokaci kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa a shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Malam Sidi da ya taimaka, sai kuma injiniya Mujim Alheri ke muku fata alheri.